An yi wannan kira ne daga wurin bude masallaci da makarantar hadda Al-Qur'ani da babban limamin limamai na kasar Ghana Dr. Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya gina a unguwar Joma da ke karamar hukumar Able kuma a birnin Accra. Taron bude masallacin da aka yi a daidai sallar Juma'a ya tattaro mahalarta daga kasashen Afirka ta Yamma da suka hada da babban halifan Sheikh Ibrahim Kaula kuma shugaban faila na duniya Sheikh Mahe Ibrahim Nyas daga Senegal da halifan Shehu Nyas na Nigeria mai martaba Malam Muhammad Sanusi Lamido na biyu da babban limamin masallacin birnin Abuja Farfesa Ibrahim Makari da sauransu. Babban bako a wurin taron mataimakin shugaban kasar Ghana Dr. Mahmud Bawumia ya kwatanta Shehu Usman Nuhu Sharubutu da babbar kyauta da Allah ya yi wa Ghana saboda irin gudunmuwa da yake yi wa ci gaban ƙasa da kuma kawo haɗin kai.
Distinguished ladies and gentlemen, our national chief imam does his good works from his undoubted commitment to society's overall betterment. His eminence Sheikh Nuhu Sharubutu has always promoted and energetically worked for the balanced and spiritual uplifting of our people.
Masu martaba mahalarta, babban limaminmu ko shakka babu ya himmatu da gudanar da kyawawan ayyukansa saboda ci gaban al'ummomi. Sheikh Usman Sharubutu ya dade yana shelantarwa kuma yana aikin Allah saboda Allah. Farfesa Ibrahim Makari, wanda ya jawabin sa cikin harshen Larabci, ya dan tarjuma mana takaice abin da ya faɗa, yana mai cewa
ba wani abu bane bane al'umma suna bukatar su amfana da hikimar wannan jagora wajen tabbatar da zaman lafiya da kyakkyawan zamantakewa tsakanin al'umma musulmi da junansu da kuma al'umma musulmi da abokan zaman su. Manya sun yi nasu, abin da ya rage sai mu kuma mu tsaya mu ga cewa wannan irin ayyuka na alkhairi sun ci gaba da daukaka har zuwa ran da Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna mana jami'o'i ba daga wannan kananan makarantu zuwa jami'o'i wanda za su zama sun ginu akan ilmantar da addini da ilmantar da rayuwa da zamantakewa tsakanin al'umma.
A cikin takaitaccen jawabin da ya yi, mai martaba Khalifa Malam Sanusi Lamido Sanusi ya jaddada kalaman Farfesa Makari, inda ya ce idan sauran kasashen Afirka za su yi koyi da babban limamin limaman Ghana wurin kyakkyawar alaka da zamantakewa tsakanin al'umma, lalle zai taimaka ainihin.
And may the people of Ghana continue to benefit from his work in fostering peace and understanding among various faiths.
Allah ya sa al'umman Ghana su amfana da hikimar wannan shugaban na kowa na zaman lafiya da fahimtar juna, kamar yadda Sheikh Makari ya faɗa. Allah ya sa sauran shugabanni a ƙasashen Afirka su koyi muhimmancin zaman tare da lumana domin ci gaban nahiyarmu. Wasu mahalarta kuma sun bayyana farin cikinsu da wannan aikin da limamin limaman Ghana Sheikh Usman Nuhu Sharubutu ya yi.
Wannan ɗakin Allah da wannan bawan Allah ya gina mana, dukkan mutum in dai ba zai jahilci kansa ba ya shiga cikin wannan ɗaki mai albarka, ya san cewa wannan abin da aka gina ya fi gidan da ainihin chief imam da ke kwana a cikinsa. Saboda haka babban ɗaki ne, amma dukkan shi mukayyaf, bi ma'ana an sa mai air condition, full air condition baki ɗaya.
Wato malam ya yi abin surprise, ya surprise mutane Ghana gaba ɗaya. To wanga abu da malam ya yi muna, to alhamdulillah.
Liman da ya ɗora muna picture ga kowa da kowa, to mu kuma sauranmu shi ya yi nashi shekaran shi 103 me saura ya yi komi ya gama. Wata rana yana ce muna kaman shi abin da ya dame shi yaga ya kare makarantar nan da masallacin nan, billahi kuma yayi me yayi gurin sa ya cika alhamdulillah.
Idris Abdullahi Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.